Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur, suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Matazu Road Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna, ko number waya kamar haka 0800 328 2198, ko kuma 0700 883 6613. A yi sauraro lafiya.
Da niyyar da abin da za mu ji nan yanzu ko muke ji, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Fatiha da salatin fati uku. Wa kabirna wa sakirna wa zakirna wa unsana wa hurna wa abdina wa hadirna wa gaibina wa ta'ina wa ashina abi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamu alaikum mai sauraro. Yau 25 ga watan Mayu miladiya 2005, wanda ya daidai da 20 ga watan Jumada Ula hijira 1429. Allah sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka, zauyen Maulanmu Shehu Salawuddin radiyallahu ta'ala anhu, domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur. Allah shi bada ikon sauraro lafiya, amin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-hajj bil hajj wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتالي في بنظرة تاتي لنا بالزمر. دكم قوديا ديبو سنتبتك الله تبارك وتعالى عندك شكري بي هيفابا با هيفيش باقو بيدا بوكين تاريا wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurin sa a kowane lokaci, amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin. Alhamdulillah, kamar yanda muka fadi cewa a cikin wannan harafi da muka tashi, wasiktu bi rabbin jadali bil ladaifi wa bil mustafa al muqtari ainul ma'arif, muka ce labudda a wannan wuri dole a yi maganar jawharatul kamal. To amma kafin nan, farkon harfin da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara da shi ya ce wasiktu bi rabbin, ma'anan wasiktu ai amantu wa tawakkaltu wastaslamtu wa fawwadtu wa raditu bi rabbin. Bi ma'ana wasittu na amince, ma'anar shi na yi imani, na yi tawakkali, na sallama kaina da lamarina, na mika komai nawa, kuma na yarda da duk abin da Allah ya zartar da shi, ba na jayayya da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne ma'anar wannan. Ma'anar wasittu din nan a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana magana, yana cewa al-ma'rifatu ra'asu mali wal-aqlu asalu dini wa asasi wa shauku markabi wa zikrullahi unsi wa thiqatu kanzi. To anan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana nufi gaba ɗaya taskar sa baki ɗaya cikin amincewa da Allah. In muka lura da wannan hadisi, Annabi ya ce ma'rifa sanin Allah shine uwar kudina, jari na kenan sanin Allah. sannan yace hankali shine asalin addini na kuma shine foundation dina, sannan tsananin shauki shine abin hawa na. Wannan ba za mu magana kansa ba sai mun tashi zaman turka ba shauki an hulu mujamma'a. To anan ne zaka ji yanda soyayya take hawa hawa, soyayya da take fasa zuciya ta lalata ta, da soyayya da take faffasa hanta, da wacce take sakkowa wurin uwar hanji, duk ba a yin wannan sai cikin Allah. Soyayya kaf tana karewa a baki ne indai ta duniya ce. In ko ta sauka kan hanta, to ko me kake so a duniya ya tashi daga nan zai nuna maka Allah kawai. Shine soyayyar da Zaliha ta yi Annabi Yusuf. Tana ta san Annabi Yusuf lokacin da babu halacci tsakaninsa da ita, lokacin kuma da ta zama halal ɗinsa, bayan ta fahimci Annabi ne ta san Allah da kansa Annabi Yusuf yakan yi mata magana a matsayinta wato ta matarsa, hankalinta kuma bai kan shi. Shi ne yake ce mata, yaya da kina so na kina so wato in yi lalata da ke, amma yanzu kin zama halal ɗina kuma ba ki fuskanta ta kamar yadda ya kamata. Sai ta ce, lokacin da nake son kaman san Ubangijinka ba ne, amma yanzu na san Ubangijinka, soyayya ta koma wuri. Lokacin da take son shi, in ta daga kai ko me ta gani ta wurare, duk sai ta ga sunan Yusuf a jiki. Duk abinda ta kalla, ko mace ko namiji, Yusuf kawai. To wannan soyayya in ta fara kaiwa nan, to an fara ƙetare duniya, an fara shiga cikin Allah. Ko da abin duniya kake so, in ka fara shiga irin wannan yanayin, to labudda wannan soyayya, saboda soyayya ba ƙarya ba ce, da ita aka yi fa ahbabtu an urafa. To da zaran ta yi ƙarfi, shi ya sa to shi kenan sai ta ɗauke ka sai ta kai ka can inda ake so. Soyayya farko shi ne na gani ina so, almahabbatu. Na ka ɗan zauna a kan kwalbet sai ka gaisu wuce, sai na gani ina so. To da zaran ka fara zuwa aka fito aka tattauna yau gobe jibi, to sai ta tashi daga nan sai ta zama shauku. Ya za a yi yadda in turo iyaye na wurin iyayenki? To da bayan fara wannan sai zama garamu, sai kana kwana kana kallon sili har gari ya waye. To daga nan to shikenan sai abin sai kuma sai ya zama at-tatayyum, shine abal qalbu illa an yakuna mutayyama. Sai ka fara shohi, idan babu baka da shi sai ka dan saci ido ka debi na iyayenka ka kai mata. Yawarai kuwa in mutum ya kai nan dole ne yayi hidima, dole yayi shirin. In mutum ya kai makamin tatayyub, duk in zaka samu 1000 to naira, in zaka samu misali a ce ka samu 10,000 to kusan 800 da wani abu nata ne. Shine sai ga mutum ya wuni bai ci komai ba, amma da kudi ya shiga jiyon shi sai ya kai mata kowa ne yana hamma. To in mutum ya kai wannan a cikin san Allah, shi ko ba zai iya bacci ba sai ya kwana yana sallah, sai ya dinga tura shohin din cikin fadan Allah. To da zarar yayi sallah sai ce, hazi hadithun minni ilayka ya rasulullahi, na tura ta cikin fadan Annabi. Sallar farilla ba wai sallar nafila ba. Da kai sadaka zai ce, hadithun minni ilayka ya rasulullahi, saboda ka kai makamin tatayyum. A nan shi Ibrahim, saboda wato cikar kamala da ya samu a cikin kai shohin cikin halarar Annabi Muhammadu, sai ya ce, ma na baka kaina, na baka idona da hancina da bakina da kunnena da hannayena da ƙafafuwana, na baka dukkan gabbaina da halitta ta baki daya, na baka matana, na baka iyayena, ƴaƴana ma na baka. Shi ya ce, ko yau wani ya ce ina so yana suna, na baka shi. Shi yasa dukkanmu na Annabi Muhammadin. Shi Ibrahim ya bada mutuni, shi duk abin da ya samu Annabi zai ba. Har ma yana faɗi, a azkuru hajati am askutu sayyidi, na kawo na kawo, shin in faɗi bukatu na ko kuma in shiru ne dan na san ka san komai? Zai ce, to ko dai ba zan faɗi bukatu na ba, to alayka salatun lahi, salatun Allah ya tabbata gare. To saboda haka shine nan abinda yake nufi, wasiktu amantu wa tawakkaltu wastaslamtu wa fawwattu wa raditu, na yi imani, na yi tawakkali, na sallama kaina da lamarina da dukkan mabiyana, na miƙa lamarina, na yadda da hukunci, na Ubangiji tabaraka taala wane ne rabbu ai al-malikul muslihul jabirul mudabbirul qa'im bi misali khalqihi shine al-mali ar-rabbu wato mamallaki ne gyara lamarin bayi mai dora kariyar bayi mai gudanar da lamarin su tsayayye da gyaruwar halittarsa ba wanda yake gyara mai halittar sai shi wato shine ma'anar al-murabbi jami'a ibadi wanda yake renan dukkan bayin sa bi tadbiri ta hanyar jujjuya gyara lamarin su wa sunafin ni'ami da ainihin nau'i nau'i na ni'ima yana gudanar musu da shi wa khas min hadha amma baka sani kar ka dauka irin wannan ni'imar shewu yake kiran Allah da ita yana wato ma'ana mafi kebantar ainihin wannan kula da Allah tabaraka ta'ala yake da bayi shine tarbiyati li asfiyaihi tarbiyar da Allah yake wa tsarkakan bayi bi islahi qulubihim ta hanyar gyara zukatansu wa arwahihim da rayukansu akhlaqihim da dabi'unsu wa li hadha aktharu du'a'uhum lahu bi hadha al-ismi al-jalil li'annahum yadlubuna minhu hadhihi at-tarbiyah al-khassa saboda kaga kebantattun bayi in suka tashi roƙon Allah da rabbu suke roƙon shi saboda sanin wannan tarbiya da yake wa ruhinsu da kuma ayyukansu zaka ji da yawa abubuwan wato salihai suka roƙe shi da rabbu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisal lana ya wahidul ahad to duk irin wannan addu'o'i fahimtar irin yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tarbiyar kebantattun bayinsa shi janyo suke kiran shi da wannan suna to shine cewa haza yashiru ila annahu balaga martabatul iman al-makkin ko baka sani ba wato wannan zai tabbatar maka da cewa shi Ibrahim ya kai karshen martabar imani kafaffe wanda shine at-tawakkul wa at-taslim wa at-tafwid imani cikakke bai samuwa sai an samu tawakkali taslimi tawala lamari ga Allah shi yasa da yawa zaka ji muna fadi cewa sharadin faila uku ne ba kowa bane zai ce ni dan faila ne ka yadda sai dai ka yadda ka rabu da shi kurum in mutum bai cika sharadi uku ba dan faila bane kamar yanda in mutum bai cika sharadi uku ba dan dariqa bane shoji yan ce salasatun taqawul muridu anna akhdhi wirdin ala wirdina ziyaratul awliya al ahya'i minhum wal amwat wa tarkul wirdi wannan uku in babu su ba dariqa shoji yan ce abu uku ne yake raba mutum da mu bayan ya karbi wurdin mu na tijaniya sai je karbo shazaliya ko nakshabandiya ko halwatiya ko shaddariya ko qadiriya ya hada sannan mutum ya karbi wurdin mu sai ji an ce ai ga wani shehin khalwatiya yazo ko shehin junaidiya ko buyumiya ko uwaisiya ko kalandariya ko wata dariqa daga cikin dariqu 133 sai ya tashi je ziyarar sau da neman madadi ko kuma mutum ya ce kai ina gaji na ma fita gaji do abun rudu ne to wannan hukun in ka aikata su ka bar dariqan mu Shi Ibrahim kuma yace to abu uku ne mu kuma ke tabbatar da mutum cikin mu husnul zanni billahi husnul zanni bi ibadillah tafwidul umuri ila Allah shuhudu minnatillah wannan uku in ba su ba faida kyakkyawan zato ga Allah duk laifin da kake ka tabbata Allah zai iya gafarta maka kar ka ce ai abin yayi girma garma kawai in sake nutsewa ciki ka san wani in yayi ta'addanci sai ga kai gara ma kawai a mutu gaba ɗaya ce a'a ka tuba kawai ba komai shi kofar Allah bude take kar ka damu duk girman laifi kiftar ido Allah ya yafe shi to kai wa Allah wannan zaton kar ka ce ai tunda ne kaza gaskiya ai bali ba Allah a'a kar ka haka kai kyakkyawan zato ga Allah kowane hali kace Allah ya san da kai kuma zai yafe maka sannan kyakkyawan zato ga Allah alamar bawa yana da kyakkyawan zato ga Allah za a ga yana kyakkyawan zato ga bayin Allah idan kaga mutum kowa aka wade ce kai rubu da shi kaza yake yi dama an budu kai rubu da shi kaza yake yi to shine mutumin banza shi na Allah ba abin da dai duk wanda aka ambato kawai na Allah ne shi ma ba abin da ya dame shi to amma kaji mutum daiman da an zano sunan tsakaninsa da bayi kowa mutumin banza kowa mutumin banza to tsakaninsa da Allah ma haka yake sannan nabiyu shehu yace to ka zama me ganin baiwan Allah shuhudu minnatillah kar ka dauka wai dabarar ka ce ta sa ka zama dan dariqa ko ka zama dan faila annabiyan kula mu ni dubba dabarar ka bace kawai baiwan Allah ne ya halitta ya danka ta a hannunka in ya ga dama yanzu ya karbe ba wani ko sallah ka kwana kana yi ko wasu zikirori kake yi ko wasu abubuwa kake yi Allah tabaraka wataala ya sanar da kai wasu al'amura karka ga kafi wani ka tabbata Allah tabaraka wataala yana da miliyoyinka saboda ka sunkuyar da kai kawai ka ba Allah ka girmama kowa karka taba tunanin cewa wai kai yau kana da wani aiki da yake kana saman bayi to in kai wannan baka cikin munjisho ka sunkuya sannan ka maida lamarin ka ga Allah ko wani irin hali kace ciki ka san Allah yana sanar da kai zai taimake ka karka kuskura kace ai in dai wani yana da rai ai shikenan bazan ji kunya ba wani mahali ko mahaifinka ne Allah ya bashi dukiya karka in dai dan faila ne kai karka sa shi a ranka ka sa shi a rai a matsayin sa na ubanka kawai ka girmama shi amma ba dukiyar sa balle wani karka kuskura kai tunanin wai akwai wani mahaluki a fadin kasa wai in dai yana nan kai ba wannan mutum babu shi Allah kawai saboda ka in duk duniya za su mutu sai ga kana ta cin abinci ba komai amma in kai wannan to da wani ya fadi shikenan sai matarka ta gudu ba abinci ka shiga halin kakanin kai to saboda ka karka yadda da wannan to waɗannan abubuwa sune ainihin sharadin faila to tawakkali din nan da taslimi da tawalla lamari ga Allah akwai wani babban wali ana kiran shi Abu Ali Daqqaq radiyallahu anhu shi ya ce fal mutawakkilu yaskunu ila wa'adihi wa sahibu taslimi yaktafi bi ilmihi wa sahibu tahwizi yarda bi hukmihi su uku ne mutanen akwai ma'abocin tawakkali shi mai tawakkali shi yana natsuwa ne zuwa ga alƙawarin da aka yi masa ai an yi alƙawari mai tawakkali zai samu kaza kullun shi yana zira ido ne ga wannan abin da aka yi alƙawari mai tawakkali zai samu shi makamin sa kenan shi kuma mai taslimi wanda ya sallama lamarin sa ga Allah yanda zai gane kanshi shi kuma ya tafi da ilimi ya wadata da ilimin Allah bai sauraron wani abu yazo shi kawai Allah ya san da shi kawai bai sa ido shi mai tawakkali kullun zaka ji na kai ka bari dai ai mun dogara ga Allah ka bari mu ma za mu samu shi mai taslimi ba abin da ya dane da za a samu ko a samu ko kar a samu Allah na nan kawai mai taslimi kenan to sai shi ko mai tahwidi shi mai tahwidi ya yarda da hukuncin Allah ba abin da ya dame shi in talaucin ma zai karu ya karu kawai eh ai talauci ya cikin talauci ana jin dadi ga talaucin yayi kanta amma ga ai ta zikiri kawai kaga mutun yafi kamar mushi ma kai da kake da kudin kullun cikin jin dadi kai ka ce shine attajirin garin su amma gidansa ba komai ba abincin ma da za ci yaransa suna gida ana ta hamma amma hankalinsa kwance saboda tsabar tawhidi to saboda haka wannan shine makaman guda uku to duk wannan makaman da na zana yana cikin wasiqtu bi rabbin shi Ibrahim duk ya hade su ya mika su ga Allah baki ɗayan su to sannan shi tawakkali halin muridai ne shi kuma taslimi halin muqaddamai ne shi kuma tauhidi shine halin shehunnai to anan ne Imam Muslim ya fitar da hadisi cikin kitabul imani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaqa damul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wato wanda ya yarda Allah tabaraka taala shine abun bautarsa addinin musulunci shine addinin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon sa to wannan ya dandana dadin imani to anan baki dai dishi ya tattare su baki dai cikin wasiqtu bi rabbin sannan wabil mustafal muktar kuma kaga zaka damul iman man radiya billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan to shikenan da shewaye wannan sai yace to da na tattara tawakkali na da taslimi na da tauhidi na zuwa ga Allah fajadali bil ladaif shikenan sai imun baiwa fajadali ai wahabali sai imun baiwa bil ladaif da tafsasan zurfafan ilmai yani ulumul wahabi al-mu'abbar anhu bil ilmi ladunni qala ta'ala wa 'allamna min ladunna ilma shine ma'anan wannan shikenan da nayi sallama Allah sai imun baiwa da wato zurfafan tafsasan ilmai sune ilm wato ilman da Allah yake ba bawa kyauta ba ta da ya nema ba sune ilmin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa sai muka sanar da shi ilmi daga gare mu walladaihu jam'u ladifati yani anna ar-rabb tabaaraka wa ta'ala al-maliku al-muslihu al-jabiru al-mudabbiru al-qayyum wa sali khalqihi al-murabbi jami'a khalqihi bit-tadbir wa asnafi an-ni'am wa habali bi fahmi kullu isharatin raqiqatin me wannan sunayen da muka zana shi imun baiwa da fahimta dukkan ishara siririya ma'anan wato a takaice in ka zance ladiba ko ilmin ladunni ko isharatu raqiqa kamar yadda shehu yake cewa wa alhama sahabi zauka kullu raqiqati aliyu khadimi hazin sirr katibi bitazimi madi kana da kullu baki a yake cewa nagode Allah da ifayimtar da almajirai na dan danin kowane abu siriri ya za ka gane kai ma kana dan danin kowane abu siriri shine dukkan da sauroye kuka a kunnanka ko kuda ko ganyen bishiya ya kada akan idanka ka fahimci me Allah yake gaya maka matukar zai wannan baka gane ba a yin ba a yi da kai kana son wadanda ake yi da su ne kawai shi yake cewa da diba shi ba karatu bane ka karanta shi a ka rika fahimtar maganan Allah cikin halitta Allah duk sanda wato wani abu ya jitta ko wani abu ya motsi ko wani abu ya kara to ka rika fahimtar menene yake gudana a wurin dan Allah ya faɗi afasibtum annama khalaqnakum abasa kawai shi kenan sai ganye kada ka dauka wasa miki a to dai kada me muka ce me muke yi a lokacin da kudaye kuka ne ce to duk irin wannan abubuwa haka 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 a hankali a hankali kana fahimta kana fahimta to shikenan sai su taru sai su zama la daif shi wace to ni nagode wa Allah tabaraka taala da ya fahimtar da ni dukkan wata ishara zurfa allati taluhu lil fahmi wacce take haskakawa zuwa ga fahimta wala tawar ibara amma kuma ba ta yi daukar fassara irin wannan fahimtar ba ta daukar fassara ba yanda za a yi kai bayanin ta muna faɗi cewa shi ilmin zauki misali aure ne yanzu kai aure abokinka da ya aure ba bayan kwana uku sai aiko maka da wasiƙa ce da Allah ka gaya mun wai ni ma ina son aure wai yaya abun yake zaka rubuta abinda zaka ce mai kai ma yi in ka rubuta ma kuka ci da kai to zauki kenan duk inda ka zance zauki to abinda ake nufi kenan ka dandana Allah ko ka dandana annabi yanda ka dandana shi to ba zai faɗi ba bane wadu ba to sai dai in mutum shi ma yayi abin da kai sai ya ji shi ne manan fadin shehu ya lumuna ni jahalan wa aikantu anna man tajarra'a mimmi isharin ma zuttuhu sabba suna zargi na dan jahilci amma na sakankance na tabbata da za su dandani kaso dai a cikin darin abin da na dandana su ma da sun fada cikin tukunyar kauna sun gasu to saboda haka shi ne wannan wannan fahimta ba ta daukar fasara wahi ulumul azwaqi ita ake cewa ulumul azwaqi wal ahwal wal kushufat wal haqaiqi wad daqaiqi wal raqaiqi wal ladaihi wal mana'i wat tajalliyat duk sunan ilimin ne wannan ana ce masa ilimin zauki ilimin hali ilimin kashafi ilimin haqiqa ilimin daqiqa ilimin raqiqa ilimin ladifa ilimin tauta ilimin tajalliyat allati talulu lil afhamus saqiba al mutaayyinatu bil ishraqatil gaibiyya amma fa abin da yake karfafa wannan ilimi shine hasace hasacen gaibi wala yantahi ila haddin kuma baya bai da iyaka wato wanda yake yadbadu hal adal bihi fa yu'addiha naqatu bi ibaratin yufhamu minha haqiqata kama hiya ta yanda wai har mutun zai iya samun natsuwar da zai bayani a gane bai yiwa sannan wannan ladifa din tana da wata fassara kuma ana cewa zuciya ma ladifa ana cewa ruhi ladifa da daif to idan mun fassara wannan ladaifu da wancan ilmai to sannan kuma idan ka sake dawowa ya ana yi wa qad yudlaqu bi iza'in nafs allati ju'ila al-badanu mahallu tadbirin wal alatu tasilu ma'lumatiha al-ma'nawi to al-hissiyya wal misaliyya wa in kana al-murad bi in dai abinda shi yake nufi anan da ruhin sai yake magana ko da zuciya wannan taladiwa to hazi fahiyal ladaihul khamsul insaniya shine ainihin ladaihul khamsul insaniya da muka fassara cikin salatul fatihi satuttuka da suka wuce mun fadi cewa Allah tabaraka wataala yana da haqaiqul khamsul ilahiyya annabi kuma yana da ladaihul khamsul insaniya fahimtar wannan shine salati ga annabi har muka wadi muka ce matakan mutum bai gane wannan ba kullun sai dai ya ce Allah kai wa annabi salati amma shi ba zai iya yi ba ko zai mutu ba zai iya wa annabi salati ba in dai baka gane wannan ba kuma in baka gane wannan ba sallolinka sai dai ina ya tafi a karba ba za a taba karban sallarka ba ka koma ga Allah saboda dalili wato abin da ya faru ainihin hasake da asirai da ilimai waɗanda suke cikin wato nasutun Allah sai izuba su baki ɗaya cikin nafsun Annabi Muhammadu shine salatin Allah gare shi sannan ilimai da hataki da ilimai da suke cikin ainihin halaran malakutun Allah sai izuba su a cikin ainihin zuciyar Annabi ta kalbu sannan ainihin asirai da ilimai da hataki da suke cikin ainihin jabarutun Allah sai zuba cikin hankalin Annabi Muhammad sannan ainihin ilimai da hataki da asirai da suke cikin ainihin wato lahutun Allah sai zuba su cikin ruhin Annabi to sannan ainihin ilimai da hataki da asirai da suke cikin hahutun Allah sai zuba su a cikin ainihin ru'a wato asirin Annabi yayin zuba wannan yayin salatin Allah fahimtar wannan da gano abin da yake gudana shine salati ga Annabi inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi to shine in kan wurin za ga guda biyar ne ai to yayin da sallar asbahi ta kama ka to ka samu ainihin shuhudin nasutin Allah yayin da ka ce Allahu akbar ka shiga cikin nasutin Allah sannan yayin sallah wato azhar ka samu ainihin shuhudin ainihin malakutun Allah ka halarto wannan yayin sallar la'asar ka halarto jabarutun Allah yayin sallar magriba ka halarto lahutun Allah yayin sallar isha'i ka halarto ka cikin hahutun Allah to yayin nan salloli biyar sun karbu sun cika shine halin da zaka yi sallah baka ga masallaci ba balle fanka balle silin balle liman duk baka gansu ba babu su ka shiga ainihin fadan Allah ka tabbatar da Allahu akbar amma ka ce Allahu akbar kuma ga wasu abubuwa to shike shi yasa ake jin tsoro ka ce Allahu akbar yayin nan kuma kona ba zuciyanka to wannan abin mala'iku za su ƙaryata ka a ce ƙarya kake abu kaza dake zuciyarka shine akbar ba Allah ba shi yasa ke jin tsoron a zo gaban Allah haka an fi so sai an sayyidina Ali in yana alola sai ya dinga canza kala ya zama bulu ya zama baki ya zama yellow ya zama haka sabai suka ce amirul mu'minin ya in za a yi sallah in kana alola sai muga kana rikida sai ya ce ai ba ni ba duk wanda ya san inda zashi in ya gama alola dole ya canza kala to amma mu Allah Allah ka je kai kira amma yan mamu a ce ai lallai ina malamin nan ne Allah Allah kace ana sallah liman ya gyara kamar gyara dan goben bai zo a ce ina ustazin nan da Allah bismillah mana sallah to wannan ya zama rudu kenan ana so sayyidina Ali ya taba fadi yace duk wanda ya sallah ya gane wanda yake daman shi da nagon shi ya saki sallah Allahu akbar wannan kalmar ba wasa bace shi yasa ka jana ce mata takbiratul ihrami takbiratul ihrami za a ji fadan Allah to an ce babu abin da yafi Allah girma babu kaf to me ya rage sai a saurari halala kuma to zo da ka abin akwai ya sosai ana so in lokacin sallah yayi kam mutum ya je yin alura din duk ya dinga halarto wannan abubuwa yayin da zai tsarki ma tukun ya kaddara al'aurarsa zuciyarsa ce shine ya wanke ta ba wai kawai shike ne lokacin sallah ka dauki buta ka je kai fitsari kai kai tsarki ka fito baka san me ma'anar tsarki ba ma'anar ta zuciya ka tsarkake zuciyar ka wai yayin da kake zuba ruwa ka zuba wa hassada ƙarya keta munafunci girman kai duk ka zubar da su a cikin bayan gida dama dauda ne ka fito za kai alola to shikenan yayin zuba ruwa a hannu din nan ba'anar shi la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara babu karfi babu dabara sai na Allah shikenan ka wanke sannan ka zo ka kurkura baki Allah duk abin da na taba fadi ba haka yake ba ko duk ƙaryar da na taba yi duk batsar da na taba yi duk maganar da na faɗi wanda bata dace ba Allah na tuba shine kurkurar baki shakawa duk wani warin sigari da na ji wani warin wiwi wani warin giya ne wani wane ne na shaka duk wani abu da na shaka na haramun da bai kamata in shaka ba na tuba sannan sai ka wanke idanka wanke ido din nan wato duk abin da ka taba duba da ya halatta ka duba ba ka tuba ga Allah duk wani Allah da kake gani ka tuba duk wani abu na laifi da kake kallo wanda bai kamata ka kalla ba Allah na tuba shine manan wannan in mutum bai san wannan ba zai ta yin abin nan kawai sai dai Allah ya sa mu dace irin wannan ne ni ba ni na cewa ba kar ka dauka ni ma na ce Allah ni na mun dace ba na cikin wanda suke tunanin wai wannan ina da yakini akan addinin da nake ba na shakka saboda haka masu Allah ya dace dai su yi kokari su shigo cikin mu to wannan shine maganan abu wato to idan wannan ne shuke nabi da jadali bil ladai to yana nufi waɗannan tafsasan rayuka da wato abun da ya zubo daga cikin wato wannan ladai na annabi shewaye ce to Allah ya mun baiwa da su shi yasa babu wanda ya yi wa annabi salati a zamani kamar shi in ba shi ba sai kuma wanda ya bi shi ya koya masa shine wannan ladai hudin da muka zana to shehu ya ce nagode Allah sannan wabil mustafa yani amantu wa raditu bil mustafa shi ma nayi imani na yadda da shi abin zabin Allah allazi faddalahu Allah ala sa'il khalqi wanda Allah ya fifita shi amsa dukkan halittarsa wasafa tsarkake shi min safatul akhyar daga tsab wato tsabta tan zababbu tsabtatattun zababbun bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya ware shi ya tsarkake shi wahabahu tamamus safai Allah ya bashi cikakken tsarki kai annabi saboda tsarki fa da za a haife shi ma ko jini ba jikin shi ka to jin mai tsarki haka mafiya tsarkin da ake samu ba sai an zo duniya bane ake dan abin nan to shi annabi zuwan sa duniya ma mahaifiya shi tukunna tunda ta dauki cikin sa ba ta taba yin laulayi ba ko ta yi amai ko ta je tana shinshina masoyi din nan da iyayen mu suke yi duk ba ta taba yin wannan ba mahaifiya annabi tunda ta dauki cikin shi kullun ƙara ƙarfi take to ka ko anan ka ce mutum ne shi kamar kai da babarka in ka je ka tambaye ta ma za ta ce lokacin da na dauki cikin ka ma da kyar likita ya kwato ni to sannan sallallahu alaihi wasallama cikin babarsa bai kumbura ba kai ba haka ka yi ka je ka tambaya ka ji ce ai lokacin da aka samu cikin ka ma dauka in ji ne sai ga kai daya to zo da ka sallallahu alaihi wasallam laysa kamithlihi shay'un muhammad abdullah ghayr mushabbahin bihi bashar marra ma zalika safi shi ce duk wanda ya ce yana sai kamar da manzo Allah ce ne da shi wawa inji shi ibrahim to haka sallallahu alaihi wasallam yake sannan baba shi ta shi haihuwar shi ba kuka ya shigo yana yi a duniya kamar inda muke ba annabi shigowa yana kalmatu shahada yana tsarkake zatin Allah sannan da ya sauko duniya ba jini ko ɗaya da ya sauka annabin da ya shigo duniya babu jini a ɗakin mahaifa sai kamshi annabi yana sheki an yanke mai cibi an mai shayi har da kwalliya idansa sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake zatin Allah kuma ka ce wai mutum ne shi irinka ko a haka kake cewa shi mutum ne kamar saboda haka yan uwa mu kiyaye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa kamithlihi shay'un ba'dallahi tabaraka wataala to haka abun yake to shine shehu anan yake ga mana wabil mustafa Allah ya mun baiwa da tsabar kaunar abin zabin Allah nayi imani da shi nayi da shi na sallama mishi lamarina wanda Allah tabaraka wataala ya tsarkake shi girmama shi akan dukkan halitta akwai wasilatu dan afai ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake inna Allah astafa min waladi ibrahima isma'ila wasaba min waldi isma'ila bani kinana wasaba min bani kinana ta quraishin wasaba min quraishin bani hashim wasaba min bani hashim Allah tabaraka wataala ya zabi ƴaƴan annabi isma'ila a cikin ƴaƴan annabi ibrahim ya zaba annabi isma'ila ya zabi ƴaƴan annabi isma'ila sannan a cikin ƴaƴan annabi isma'ila sai Allah ya zabi ƴaƴan kinanatu a cikin ƴaƴan kinana sai Allah tabaraka wataala sai ya zabi quraishawa a cikin quraisha sai Allah tabaraka wataala sai ya zabi bani hashim to a cikin bani hashim sai Allah ya zabe ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ƴan uwa wato idan muka lura da wannan Allah tabaraka wataala ya zaba annabi adam ya zaba annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa ya ba su manzanci ya keɓe su da wasu al'amura masu girma to kuma ya zaba annaba dai da abubuwa masu yawa amma ababan iyakan cewa amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama
فضله تبديلا مطلقا واصطفاه اصطفاء مطلقا مؤبدا وقدمه على سائر الاشخاص في جميع الازمان صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يا فيفي تاشي فيفي تاور هر ابدا يا زابي شي زابي نا هر ابدا يا غباتر دشي اكن دكان كوا annabawa da manzanni da dukkan mala'iku da dukkan halitta Allah har ƙarshen zamani. To al-muqtari wa bil mustafa al-muqtari yani allazi khassahu Allah tabaaraka wa ta'ala bi kamalil khisali wa mahsulil af'ali wa kammala lahu min bainil anbiya'i tamamu nasabihi wa bulugu hasabihi kai abin da yake yawa kuma ga mu da abubuwa da yawa. Ibn al-Kalbi ya wadi ya ce katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsani ati ummi فما وجدت فيها سفاها ولا شيئا مما كانت الجاهليه عليه ناربوتا كاكنن منزل الله ايايان النبي ماتا sai da narubuta 500 amma ko ciki ban taba samun mazinaci kwaya dai ba iyaye mata har 500 na annabi na rubuta da hannuna amma ban samu mazinaci dai ba ko kuma wata daga cikin wadanda suke aikata wani abubuwa irin na jahiliya din nan babu ko dai a ciki sallallahu alaihi wasallam. To kaga ko anan ma dan uwa annabi ya shawo mu irin dan fara an ce babanka kakanka da an je can sai ka ga rikatan ba ma guje ya bado sallallahu alaihi wasallam da ban yake. To saboda haka abin yake dai yan uwa, to karshen abin nan din dai ittarahu Allah ta'ala, Allah tabaraka ta'ala ya zaba annabi Muhammadu bima abrazahu lil iyan da abinda ya bayyanar da shi ga idanuwa wanda muke iya gani banda abinda ba ma iya gani min kamali khalqi wa khulqi na daga cikar halittarsa da dabi'unsa ala atannu wujuhil kamali abza mafi cikar fuskar cika wastabahu Allah ya zaba annabi mamanahu iyyahu da abinda ya bashi min bahajatil jalali na kwarjinin halala kwarjinin fadan Allah a fuskar Allah ba ake ganinta ko wannan ya isa girma kwarjinin fadan Allah a fuskar annabi Muhammadu ake gani sallallahu alaihi wasallam wa khassahu bil mahasin al jaliyah. Sannan Allah tabaraka ta'ala yake banci annabi da dabi'un nan guda 300 masu girma duk dabi'un Allah guda 300 Allah ya ba annabi Muhammadu su. Sannan wal akhlaqul hamida, Allah tabaraka ta'ala ya bashi dabi'u ababan godiya wal mawahibul karima da kyaututtuka masu girma wal fadailul adida da falala masu tarin yawa wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi Muhammadu bil mu'jizati wal barahin da mu'jizozi da hujjoji alwazihat waɗanda suka farana haske wal karamatul bayyinat da karamomi bayyanannu allati shahada man asarahu wanda duk wanda yi zamani da shi ya ga wannan kirikiri wara'aha ya gani man adraka wanda iriski annabi alima kuma ya san wannan ilmu yaqini ilmi ne yaqini man ja ba da wanda izo bayan annabi ya sami yaqini har turawa suna da ilmin yaqini akan annabi turawa kansu sun san waye annabi Muhammadu wallahi. To shi Ibrahim mai ce jama'a to hazal kan tadri Muhammad balle su masu bincike ma sun san wannan sai dai kawai ba za su ba hatta ta ilmu zalika ilaina kai har ilimin sanin annabi ya kawo inda muke yau wa fadat anwarihi ainin asaki annabi suka kwararo alkalimatu masu girma alaina akan mu wa alimal wujudu annahu abdullahi dukkan halitta Allah suka gane annabi Muhammad shi kadai ne abdullahi bawan Allah shine shi Ibrahim yake cewa wal abdu haqqan wal anamu abidu, annabi shine bawan Allah na gaskiya dukkan sauran bayi bayin annabi ne wa nabiyuhu wa rasuluhu al muqtarul mubajjalu fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar. Annabi shine annabin Allah, shine manzon Allah, abin zabin Allah, abin girmama a duniya da lahira. To ainul ma'arif, to anan ne muka ce labudda za mu fassara jawharatul kamali ainul ma'arifi al aqwami siratikat tammil asqami a karanta
غير رمان رحيم. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليا قوتة المتاك قتلها يتطم كلفهم الماني ونغلق الأكوان المتكبنة الآدمي صاحبك رباني البيك أستيب أمزوني عربائي لمالي أطلق كل متاكد البرلواني وانك الامي الذي منعت بك عنك لا عصاب امكت لمكاني. اللهم صل وسلم على عين الاك التي تتجلى من عرش الاقائك عين المعرف لك ومن صراطك تام بالاسكم. اللهم صل وسلم على صلاه قبلك لك انظر اعظم افادتك منك اليك ايات النور لم توسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا جايان
حق قدره ومقداره العظيم. wannan salati mai ban mamaki mai ban al'ajabi yana daga cikin kwarjinin makamin shauki yani ita jawharatul kamali wato jawharatul kamali tana da wadansu irin asrarai wanda yake ba za mu fadi ba insha Allah sai mun kai karshe jawharatul kamali wato imla'i ne daga zatin daga ruhin annabi mai tsarki zuwa ruhin shautijani abinda yasa kaga babu sunan annabi a cikin jawhara shautijani ba zai iya fadin sunan annabi a gaban shi ba shi yasa kawai sai dai kaji ainul rahmati ainul haqqi ainul ma'arifil aqawmi ainul haqqi dal'atul haqqi ainu nani ainul rahmati ainul haqqi ainul ma'arif guda uku to akan wannan ainu din guda uku akwai isharori ita salatul fatihi kamar yadda aka sani Muhammad al-Bakari an same ta ne da rubutun kudura shi yasa komai yazo chip shi ita ko jawharul kamal da aka masa imla'i man shi ta jalba zai iya fadin sunan annabi shine Allah sallallahu alaihi wasallam ala ainur rahmatir rabbaniyati to yanda abun yake wato ma'anan allahumma alami ne alama alamun mufradun ala zatu wajibul wujudi alama ce a bar kadaita a bisa zatun wajibin samuwa ma'ana in ka ji bawa ce allahumma ma'anan shi ad'uka allahumma ma'anan allahumma ay ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabid ya basit ya khabid ya rafi ya mu'izz ya muzill ya sami ya basir ya hakim ya adl ya ladi ya khabir ya halim ya ali ya azim ya hu ya shakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasib ya jalil ya kabir ya raqib ya mujib ya wasi ya hakim ya wadud ya majid ya ba'isu ya shahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya hamidu ya musi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayy ya qayyum ya wajidu ya majid ya wahid ya samud ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntakim ya hu ya ra'uhu ya malikal mulk ya zal jalal wal ikram ya muqtadi ya jami ya gani ya muguni ya maniru ya bar ya nafi ya nuru ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya saburu shine malan allahumma malan shi ya allah na roke ka bi jami' asma'ikal husna kullama alimtu minha wa ma lam a'lam wa ad'uka ya allah bi jami' sifatikal muttazi bi kamali bi kulli kamalil munazzai an kulli naqsin shine malan allahumma wato shi yasa idan ka ce allahumma ka faɗi sunan allah duka abinda ake so kai ka latsu shi yasa ko me mala'iku suke in ba ya ce allahumma allah zai ce kowa ya tsaya kowa ya dakata in ka ce allahumma duk mala'iku sammai bakwai sun tsaya allah zai ce kowa ya dakata bawa na kira ni da sunaye na duka mai yake so in ba shi to kai da aka kira ne gon ka ce allah aure ko allah gida ko allah riga ko allah abinci ko allah kaza sai ka ce salli ala sayyidina muhammad Allah ba wani abu nake so ba da na kira ka da sunayen nan naka duka salli ai adin ifadati fuyudatir rahmaniyya min al-ulumi wal ma'arif wal ladai wal asrar wal anwari wal haqaiqi wad daqaiqi wal raqaiqi wan nafahati wal mawahid wal mana'i wa ma anta alim bi haqiqatihi Allah na roke ka ka dawwamar da kwararan ruwan saman mamakon tsabar rahama na ilmai da ma'arifa da ladai da asraru da anwaru da haqaiqu da daqaiqu da raqaiqu da nafahatu wato numfashi na halala da kyaututtuka da kuma abinda ni ban san shi ba kai ne ka san shi dukkan kwararo a ina ala a cikin jawhara babu sayyidina Muhammad to wannan ala din shine ma'anan sayyidina Muhammad wato a bisa shugaban mu Annabi Muhammad shi ko idan ka ce wato in ka ce ala sayyidina Muhammadin abinda kake nufi Muhammadin dinnan sallallahu alaihi wasallama wato kana da a kwararo wa zuciyar shi da hankalin shi da ruhin shi da asirin shi wato shine kana cewa Muhammadin kana nufin shi ma ka zano sunan sa kamar yanda kace Allahumma to kana cewa salli ala sayyidina Muhammadin Ahmadin Hamidin Mahmudin Ahidin Wahidin Mahin Hashirin Aqibin Dahi Yasin Dahirin mudaharin dayyibin sayyidin rasulin nabiyar nabiyin rasulur rahmati kayyimin jani'in muqtadin muqaffan rasulul mala'ik رسول الله كامل إكليل مدثر مزمن عبد الله حبيب الله سفير الله نجيب الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل مهم منجب مذكر ناصر منصور النبي الرحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شاهد شهير شاهد شهيد مشهور بشير نذير منذر نور سراج مصباح هدي مهدي منير دائم مدعو مجيب مجاب حفي أخوه ولي حق قوي أمين مامو كريم مكرم مكين متين مبين مؤمل وصول ذي قوة ذي حرمة ذي مكانة ذي إذن ذي فل مدائم مدئ كرم صدق رحمة بشرى قوس جياس قيس نعمة الله هدية الله قروت يسقى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الساكب مصطفى مصطفى منتقى أمي مختار أجير جبار أبي القاسم أبي الطاهر أبي الطيب أبي إبراهيم مشفي مشفيئ سالم مسلم مؤمن صادق مصدق صدق سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المهجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نسيه ناسي وكيل متوكل كفيل شفيك مقيم السنة مقدس روح القدس روح الحق روح القس كاف مختف بالغ مبلغ شاف واصل موصول سابق سائق هذا مود مقدم عزيز فاضل مفضل فاتح مفتاح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مسلم الحسنات مكيل الأسرات صبور عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المكارم صاحب الكرم مخصوص بالإذ مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السي صاحب الفضيلة صاحب الإذاري صاحب الهجة صاحب السطلان صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المكفرة صاحب اللواء صاحب المئراج صاحب الكذيب صاحب البراك صاحب الخاتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصيح اللسان مدهر الجنان رؤوف رحيم أذن خير سيد الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين الإذ سعد الله سعد الخلق خديب الأمم علم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب إذ العرب صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم شيني معنى صلي على سيدنا شوفا إن كذا يجي صلاة الفاتحة كذا جونا نسونا عندك بقى ثاني با هاكم إن كذا يجي صلاة الفاتحة كذا يجي اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم حظا يا صبور دك كذا يجي سونا الله دك سوراك يوم وادين شقا ولا تكن مارس القبي علم أبند بقى ثاني شبا جابا يكرم كارك كتكولا كجي كذا أقو أبند زي ساعة دك كان بامل كما دس جيوتا Allah in kaza ji annabi Allah zai ce tun daga kanka duzure ku gaba daya wuta haula ilal jannati la ubali kawai ka ja musu bala'i to saboda haka shine ma'anan wato sayyidina shi dinnin ala sayyidina muhammadin to kamar ne tambaya yayi tambaya ce kai wai wane ne ne sunayen nan mai yawa haka domin larawa sun ce kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye yana nuna mai sunan babba ne to tunda ko sunayen nan dan inda annabi ba billahi allazi la ilaha illa huwa dinna gartan mutum aka sa mai suna daya aka kara na biyu na uku aka zarce billahi allazi na biyar sai ya kai na shi dan na biyar din zagi ne da wuya ka ji an yabo mutum da sunaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin sunan da aka din kowanne kai ka ce ba kaman wannan to annabi ma ya fa haka sallallahu alaihi wasallam to kamar an tambaye shi shehu tijan da ya karbo jawharatul kamal daga ruhin annabi daga zatin annabi mai tsarki a ce sayyidina shia wai wannan sunayen da aka zano masu yawan nan wane ne mai su sai shehu tijan sai ce ainur rahmatur rabbaniya ba wani bane mai waɗannan sunaye illa ma'abocin wato zatin rahmar ubangiji ma'anan ainur rahmati ai haqiqatu zatin rahmati ijadan wa imdadan haqiqanin zatin rahmar ubangiji samarwa da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa wannan rahamomi guda biyu babu wani bawa ɗaya da yoshin ta gabarin ɗaya daga cikin wato wannan rahama guda biyu babu maka ga dukkan samanni ya samu wannan wato rahama ta ainihin rahmatin rabbaniya shine shi ke cewa fala wallahu la tulfi layadan fa innahu labazartu hadhal kauni iskana mursala da ba dan manzon Allah ba da ba samu wani mutum ɗaya a duniya ba domin wallahi manzon Allah shine irin da aka zubo halitta suka tsiro daga ƙasa annabi aka zubo shikenan sai ga al'arshi sai ga kalamu daga kalamu shikenan sai ga lawu sai ga al'arshi sai ga kursi sai ga mala'iku sai ga wannan ga wancan shikenan sai ga kowa shine ibn al-Farid yake cewa laulaka ya ahmadul mahmud ma dalat shamsu wa lam takhruj ad-dunya min al-adami ba dan kai ba ya ahmadu abun godiya to da rana fa bata fito ba kai da duniya ma bata fito daga rashi ba da tana nan cikin rashi wani gurin yace laulaka ma khuliqat shamsu wa la qamaru wa la nujumu wa la lawhun wa la qalamu ba dan kai ya rasulullahi da ba a halicci rana ba da ba a halicci wata ba da ba a yi taurari ba da babu lauhu babu qalamu ba dan kai ba ya rasulullahi shine anan abul abbas al-mursi ke cewa al-anbiya kulluhum khuliqun min ar-rahmati wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmati dukkan annabawan Allah baki daya an halicce su ne daga rahama amma annabi Muhammad shine hakikanin rahama sallallahu alaihi wasallam anan ne shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mar yadda yake cewa summiya sallallahu alaihi wasallam ainur rahmati abinda yasa kaji mun ambaci annabi Muhammad da suna hakikanin zatin rahamar Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matattaran rahamar Allah baki daya fi ifadatul wujudi a cikin zubo da samuwa fa innahu ba dan annabi laulahu ba dan shi ba ba dan samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lama kana wujudin da babu samuwa lima wujudin ga wani saman minal makhluqati ga ababan halitta aslan baki daya fa inna wujuda kulli mawjudin domin cewa samuwar kowane abin samarwa min zawatul wujudi ne daga wato zatin samuwa mutawakkilun ala albaqiyyati wujudihi abal tsayarwa ne abin dakatarwa ne wato abu sa gabatuwar samuwar annabi Muhammadu ba dan annabi ya samu ba da baka samu ba da ubanka Adam ma bai samu ba babaka Hawwa'u ma da bata samu ba min wujudi zalikal wujud daga samuwar wannan samuwa fa innahu laulahu da ba dan shi sallallahu alaihi wasallam ma khuliqa shay'un min al-akwani shi to dan shi da ba halitta komai ba a cikin halitta wato halitta baki daya wala rahima shay'un minha da ba dan annabi da Allah bai ji kan komai ba ko kwayar zarra da Allah bai ji tausayin ta ba dan annabi ne Allah tabaraka wataala ya samar da mu kuma yake tausayin mu to sannan shi to radiyallahu ta'ala ruhu yace la bil wujudi wala bil ifadatir rahmati ba wai dan samuwa ba haka nan ma wurin zubo da rahmar fa ifadatul wujudi kaga kwararo ajini wujudul akwani abasa dukkan samuwar kaunu wafadun min zatihil karima yana kwararowa ne daga zatin annabi mai girma shi yasa annabi ne yake iya har ma mun fadi muka ce idan mutum yana so a haifa masa da namiji matarsa tana tayuwar mata sai ita ba cikin ta sai yi wa annabi salati ce Allah idan ka bani da namiji zan sa masa suna Muhammadu to ko mace ne Allah zai ce malaika yanzu ya canza shi koma namiji to ya rage naka kuma ka cika alƙawari dan kar yanzu ka sa mai tabibu kai kai alƙawari wato na ke cuwa cuwa kenan to wallahi kana iya jiyo kanka bala'i in har kai alƙawari zaka sa annabi baka sa ba to zaka iya haduwa kuma da abin da ba shi bane sai da ka in kai alƙawari ka cika alƙawari albishirinka idan ka sa danka suna Muhammadu ranan alƙiyama idan za a yi sabi kama a fara yi sabi Allah zai ce wani malaika ya tashi malaika ya tashi za a ce shi lafilin kiyama duk wanda sunansa Muhammadu ya shiga aljanna ba shi sabi to kaga shi ko sai ce ina baba sai dan ko hannunka sai ya shigar da kai saboda ka sunan wato annabi kai lamarin annabi ya girmama shine ne annabi ke cewa lamarin ka ya fita mamaki to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama shine ne wannan irin baiwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan kwararowar rahmar Allah tabaraka wa ta'ala da yake tawwa daga ainihin wato halara ilahiyya akan kowa na jumlar arziki da kyaututtuka da baye-baye na ilmai da sababbin Allah tabaraka wa ta'ala da sunayensa da sanin kamalar uluhiyar Allah da ahwalu na kaunu da asraran kaunu da amfaninta da cutarta da hukunce-hukunce na Ubangiji tabaraka wa ta'ala amru da nahyu baki ɗayansu wato muna samun jin daɗi da wannan samuwa ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi yace fa kanzul baraya wa huwa sirru ilahi falawla la tulfi ariban tamata annabi shine tafkar da halitta Allah suke cin abinci a ciki shi yasa gurgurdan gano annabi gurgurdan takaituwar wahalar ka duniya billahi allazi idan mutum ya zurfi cikin gane annabi ko gishiri iyali tace bawo cikin annabi sai ya dauko ya bata amma akwai wuya akwai shehu ibn al-arbid damrawi sai da babar sanin annabi da takuwa cikin ainihin fahimtar annabi wata rana ne a auradinsa da daddare matarsa ta ce wa ita nono za ta sha ka san mata in suka samu wuri akwai mulki yace yanzu dare yayi aina da tace ita ba allambaran nono za ta ta shikenan da ya jacarbi ya goye kalle ta yace to ga yana shoti jani ya aiko da shi ki bude kofa ki karba tana bude kofa sai ga wani rauhani a rike da koko a hannun shi tana hada ido da shi ta fadi ta suwa ya tashi karbi nono yace tafi abin kai aje ya zuba mata ruwa yace wallahi sai kin sha ba dai nono bane ga yana sha to sai haka wa gari da ya ce ko na ki sharu ya ce to haka haka abun yake to tsabar sani ne in mutum ya san abun wallahi wahala sai ta takaituwa ba abun da yake janyo wahala ta takaita illa mutum ya gane annabi farinci in mutum ya gano annabi zai gano komai daga wurinsa yake zuwa in ko daga wurinsa yake zuwa to annabi ya fi kwatar sai ba za ka yi wahala ba to man ba gano wannan mutum ne ka buga can har ma mutum ya je ya kai ga ma zai iya ma rabuwa da addinin akan ya samu abin duniya to saboda haka ƴan uwa mu kiyaye wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dinne waɗannan abubuwa da muka zana wannan abuwa ko da muka zana kan mutum ya dauka wai shau tijani ne fadi kai ko kuma Allah tabaraka taala kansa ya ce wa rahmati wasat kullu shay kai ma shay'un ya ba mun dauka wai kayar iblis ba iblis saboda tsabar fahimtar wannan shedan ma idan ya tuna annabi sai ya tsallaka mai tabo sama idan ya tuna annabi har ruga yake je tabo bangon duniyar gabar da dawo ya tabo ta yamma ya tsalle ibunna to yaya kai mumini in ka tuna annabi ba za ka tara mutane ayi maulidi ba wataran Salim ibn Abdullah tustari ya gan shi ya fito daga kasuwa da gurasa a hannun shi yana ci tsirara ba kaya a jikin shi yana ta dariya sai Salim ce haba iblis kai da Allah ya tsine maka kuma mai hukunka tuba kuma ka zo kuma hadda wani dariya kana sheka dariya irin dariyar basawa din yace ya kace irin wannan ai bai kamata ba ya kamata sai shedan sai ya cire gura a bakin sai ce kai wai ga maka Allah ya tsine mu sai ce ba ga nan ba Qur'ani muna ta karanta sai ce to kai duk karatunka har yanzu baka kai inda Allah ya ce wa rahmati wasat kullu shay'in ba wa ana shay'un min al-mawjudat ni na shay'u ne a cikin wujudu rahama ta annabi kenan ya gane kowane abu da madadi annabi ya ci da kowane abu ya shayar da shi madadi rahamar Allah ta ishi kowane abu to ni ma wani abu ne a cikin halitta ai sai sale ce kaga iblis ni fa ba jahili bane kar ka dauka irin mutanen nan ne za ka dan musu ai Allah ba nan ya tsaya ba ci gaba da ayar ba ya ce fa taktubu halil ladzina yattaquna ba aina anta mun takawa kai kana cikin masu tsoron Allah ne an ce ai za ka kattaba ta akan masu tsoron Allah sai shedan sai ya ce au to za ka yi jayya ne da ni ka manta da ni ne limamin mala'iku da ne ta'addanci ne aka fidda ni zama shugaban shedanu to barkaji a ina maka magana akan albaki kana mun magana akan alfani ko arrahmatu sifatu rabbi wattaqwa sifatu al'abdi ayna alfani min albaki na ce maka rahmatu ta kullu shay'in kana ne waka yi min bebe subhanallah rahama kai kuma kana mun magana akan rahama sifar ubangiji ce tsoro kuma sifar bawali to idan ana magana akan wanzaji wa yake magana akan karar ne sai zali ya shu sai ci gaba da cin gurasa ci gaba da dariya shi kawai yayi gaba mai to in dai mutum ya tuna annabi har ya bada hujja wanda yake dai dillalacewa mutum in aka ce shedan dole mutum ya saurara to shi kanshi in ya tuna annabi tsalle yake kamar ita sama to balle mu shi sa Allah tabaraka taala ce wa rahmati wasat kullu shay'in kuma a gare shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda ɗan uwa duk wannan yana cikin ma'anan ainihin rahmatin rabbaniya dan ne li anna asluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatu asalin manzo Allah rahama ne to amma kan mutum ce to ya kuma an ce annabi rahama ne kuma ana yaki ana tsinke mutane kai kamar kafirai ko tura haka in sun ji irin wannan bayanin zan ce ya za a ce rahama kuma an ce yana yin yaki kuma gashi wasu za su je wuta to idan mutum ya irin wannan tambayar amsar da zaka bashi ka ga masa babu sarki a garin su idan akwai sarki a garin su misali ba ga Bush ba to Bush ya zama saboda tausayin sa ko da taimako da ake cewa ko suna yi ya zama na duk wanda ya zo fada shi ya matsa mai wuri ya zauna a kujeran shi ya matsa ya zauna ya yi ta dariya kare a kowane irin laifi aka yi ce ya yafi kwarjinin mulkinsa zai tabbata wannan intiqamin da ake yi shine kwarjinin mulki. A kai ne tausayi ne mai komai, amma kuma duk wanda ya taba hukunci da dokoki za a yanke mai hukunci a gaban kowa ya gani. To sai fada sai ta kara kwarjini. Wannan duk abubuwan da Annabi ya yaki taba hukuncin Allah ne. Da rena kwarjinin halara Allah tabaraka ta'ala sai Annabi zare takobi. To da an gane Allah kuma shikenan sai murmushi tsakanin Annabi da bawa. Shi yasa Annabi zare takobi ba dan wani abu ba sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan rahama ta farko, shine rahama ta madadi na zahiri, rahama ta biyu rahama ta madadi na batini. Menene rahama na madadi na zahiri? Madadi na zahiri shine kowa da kowa yana ci har shedan din da muka faɗa, alƙalami da allo da al'arshi da kursi da sammai bakwai da ƙasai bakwai da mala'iku da rawhanai da aljanu da mutane da shedanu da hayula da ɗabi'u da anasir da ajramu da aljanna da wuta da dukkan dabbobi da itatuwa da ƙoramu da tekuna baki ɗaya, kowa kafiri da musulmi kowa yana cikin wannan madadin rahama ta farko. To shine wato a cikin ita wannan madadin, wannan rahamar ta farko ita ke ɗauka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To amma ta baɗini wannan ta shafi annabawa da manzanni da mala'iku da siddiƙai da shahidai da salihai da waliyai da arifai da muminai da sauran da aljanna da hurul in da sauran abin da ya shafi yan aljanna. To ita ce Allah tabaraka wataala ke cewa kana bil mu'minina rahima. Saboda wannan shine ainihin wato ainihin rahmati ar-rabbaniyya. Akwai sauran lokaci irin wani babban bawan Allah tabaraka wataala ana kiran shi الشيخ عبد القادر بن مهيدين بن مصطفى الحسني الجزائري الوقتين ذا يفسر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيشي إعلم أنه ليس المراد من إرساله رحمة للعالمين هو إرساله صلى الله عليه وسلم من حيث ظهور جسمه الشريف الطبيعي فقط. كي ما لن كرك دوكا يانشي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كرك دوكا منفع الله أيكو أنب رحمة تالك شيني أيكوشي wato ta bangaren jikin shi na zahiri mai tsarki din nan, jiki irin na dabi'a wanda muka sani. Yace ko da ko malamai wa in kana bihi jamhurul mufassirin wa ammatihim ko da ko malaman tafsiri baki dai sun fassara haka, yace to ba haka Allah yake nufi. Fa innahu min hadhihi al-haythiyati ghayru amin haythu ga wato gairu annin rahmatul jamil alamin. In aka ce wannan ne, wannan da nake bayani akai ainun rahmatul rabbaniya, ba wai ana nufin ta wannan fuskar ta zuwan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama. In wannan jiki ne kawai ake magana, to ashe bai gane kowa ba dan wani wuta zashi. Yace to abinda zaka lura, fa innal alama ismun limasi wal haqqi, ma'anan alam suna ne ga duk abin da ba Allah ba. Kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bal al murad irsali, abin nufi da cewa an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ga talikai baki daya, min haisu haqiqati, ana maganan bangaren haqiqanin annabi din, allati ya haqiqatul haqaiq, wanda ake ce da ita haqiqanin haqiqoki ta bangaren ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ake ce mai da shi ruhul arwah. Shine ko da maulidi mun sha magana cewa annabi wato fahimtarsa ta kasu biyu ne. Saboda haka yin har kana zikirori irin wannan na dariƙa, kuma ka zama almajirin Shehu Ibrahim, kar ka zauna a cikin wanda suke fahimtar annabi dan Abdullahi dan Amina, ya mutu a Makka an binne shi, ya mutu an haife shi a Makka, ya mutu a Madina. To in ka shiga cikin wannan madadinka ya yanke daga ran da ya mutu. Wallahi tallahi wannan ilimi ne mai zurfi, mutane su lura da kyau. Su ne waɗanda ake faɗi cewa a in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allahu shay'an. To kuma da su ake maganan innaka la tahdi man ahbabta, wanda suke kallon shi dan Abdullahi dan Amina, menene an ji mai yaki ciwo a udu, an karya mar haƙori, an dora mai mahaifar dabba. To wannan su ne annabin su ba shi da wanda ya ga dama. Amma wanda ya gano sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na wannan ainihin rahmatar rabbaniyan da muke so mu bayani a yanzu, to shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, annabi har yanzu yana shiryewa zuwa tafarki Madina sallallahu alaihi wasallam. To haka abin yake, wancan nashi ya mutu, wannan wanda ya fahimci wannan shi annabin sa yana nan, shi yasa a kayin suke haduwa da shi, wanda suka tabbatar da wannan suke haduwa da shi su karba abinda Allah tabaraka taala ya kaddara za su karba a hannunsa. To wannan shine ainihin wato abin nufi da wannan domin cewa hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin rahama wacce ta ishe kowane abu, ta gane kowane abu har sunayen Allah tabaraka taala. Dan ba da annabi da ba san sunayen Allah ba, balle sifofin Allah, balle zatin Allah din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wa huwa awwalu shay'in fa